David ya kuchem. Nishra wuku. Shawa yu nye nyamu yu nye nyamu.
Da 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 da